yayin da aka dawo fafatawa a fagen gasar cin kofin zakarun nahiyar turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an gwabza a wasanni a matakin wasannin rukuni inda kungiyoyi 16 suka gwabza a tsakanin su inda aka samu jimillar kwallayen da aka jefa a jiya har kwallo 23 ga kuma yadda ta kaya a kowane rukuni da kuma tsarin rukuni inda take a yanzu a rukunin E kungiyar kwallon kafa ta Sevilla na kasar Spain ne ta doke Maribor na kasar Slovenia da kwallo 3 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Spartak Moscow na kasar Russia ta tashi 1-1 tsakanin ta da Liverpool na kasar England inda a wannan rukuni Sevilla take jan ragamar da maki 4 a mataki na farko sai Liverpool take biye da ita a mataki na 2 da maki 2 Spartak Moscow tana mataki na 3 da maki 2 sai Maribor take mataki na 4 da maki 1 a rukunin fa kuwa Manchester City na kasar England ne ta lallata Shakhtar da zai kwallo 2 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Napoli da kasar Italy ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord na kasar Netherlands da kwallo 3-1 Manchester City tana mataki na 1 a wannan rukuni da maki 6 sai Napoli tana mataki na 2 da maki 3 Shakhtar na kasar Ukraine tana mataki na 3 ne da maki 3 sai Feyenoord wadda take mataki na 4 ba tare da maki ba yanda a rukunin ga kungiyar kwallon kafa ta Bakar kasar Turkiya ta lallata kungiyar kwallon kafa ta Arabian League da kasar Jamus da kwallo 2 da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco da kasar Faransa ta sha kashi a hannun Porto da kasar Portugal da kwallo 3 da nema a wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta Bakar suke jan ragamar da maki 6 sai Porto da kasar Porto da maki 3 Arabian League na Jamus suke da maki 1 Monaco da maki 1 sai rukunin ha inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta ɗibi kashin ta hannu a hannun Real Madrid duk na kasar Spain da kwallo 3 da nema sai Apple na kasar Cyprus ta sha kashi a hannun Tottenham na kasar Ingila da kwallo 3 da nema a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ɗin suke jan ragamar rukunin da maki 6 sai Tottenham na kasar Ingila take da maki 6 ita ma a mataki na 2 Borussia Dortmund tana mataki na 3 ba tare da maki ba Apple na Borussia tana mataki na 4 ba tare da maki mai kama a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na rukuni a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai na shekarar 2018 inda za a fafata a rukuni har hudu ga kuma yadda wasan za su kasance a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta CSK Moscow na kasar Russia za su karɓi bakuncin Manchester United na kasar England sai Basel na kasar Switzerland su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Benfica na kasar Portugal a rukunin ba kuwa kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht na kasar Belgium za su marauci kungiyar kwallon kafa ta Celtic na kasar Scotland sai PSG daga kasar Faransa suka mutu ma mara cikin gir kwallon kafa ta Bayern Munich da kasar Germany a rukunin cha kuwa kungiyar kwallon kafa ta Araba da kasar Azerbaijan za su fafata da Roma da kasar Italy da misalin karfe 5 ne mutu a gogon Nigeria Atletico Madrid na kasar Spain ko da Arjo Gumine da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Ingila a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta Sporting CB ne na kasar Portugal za su barje gumi da Barcelona na kasar Spain sai Juventus daga Italy su karɓi bakuncin Olympiacos na kasar Greece da abu koyan wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare a gogon Nigeria Niger kamaru da kasar Chad a yanzu ne muna nahiyar ta Turai amma a bangaren sai da sirwa na zara ta yan wasan kwallon kafa na duniya duk da cewa a yanzu haka an rufe hada-hadar yan wasan na shekarar 2017 zuwa 2018 inda a yanzu haka kungiyoyi da dama na yankin Turai suna ta kulla cinikayya na yan wasa kafin bude kasuwar yan wasan wasu kuwa suna ta leƙawa ne don zaƙulo zaratan yan wasan da za su kammala sayansu da zaran an bude hada-hadar yan wasan kwallon kafa a watan Janairu na shekara 2018 ga kaɗan daga cikin hada-hadar da aka kulla da wanda kuma aka kammala kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ta kammala sayan tsohon dan wasan gabanta mai suna Diego Costa dan kasar Brazil daga kungiyar sa ta Chelsea inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shekara ta 2014 daga kungiyar ta Atletico Madrid a kan kuɗi fam miliyan 32 sai dai yanzu dan wasan darajar sa ya haura fam miliyan 60 ido ko kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tana harin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid ne mai suna Antonio Griezmann ne shekara 26 da haihuwa dan kasar Faransa inda ta sa masa kudi har fam miliyan 88 amma sai watan Janairu na shekara 2018 yayin da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta rasa dan wasan gaban ta Diego Costa wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid shi ko dan wasan tsakiya na Chelsea Eden Hazard din shekara 26 da haihuwa sake shirin zama yayi a kungiyar ta Chelsea inda yake kokarin sabunta contract sa a kungiyar a gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da takwarata Manchester United sun shiga sahun tsaya wajen zawanci dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Juventus mai suna Paul Dybala din shekara 23 da haihuwa har ila yau kungiyar ta Real Madrid tana shirye-shiryen ganin ta dauko dan wasan tsakiya da kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar Faransa mai suna Julian Draxler din shekara 24 da haihuwa a farkon watan Janairu da zaran an bude hada-hadar ɗan wasan kwallon kafa da duniya daga ƙarshe kuwa kungiyar kwallon kafa ta Anderlecht ne da kasar Belgium ta ce za ta yi hukunci fan 35,000 wa kowane ɗan wasan da in har suka doke kungiyar kwallon kafa ta Celtic na kasar Scotland a wasan da za su yi yau a gasar cin kofin turai shekara 2013 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata da dare a agogon Najeriya a ci gaba da sauraron dandalin biyu hutu lafiya.